Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Rasha na shirin kai mamaya ne a Ukraine. Wannan ce tambaya da ke zukatan jama'a da dama yayin da cacar bakar da ake yi kan wannan batu ke ci gaba da zafafa. Lamarin da ya kai ga jakadun Amurka da Rasha suka kai ruwa rana a Majalisar Dinkin Duniya. Yau batun da zamu yi nazari a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Tumadalla. Shugaba Joe Biden ya sha alwashin cewa Amurka a shirye take don tunkarar duk abin da ka iya biyo baya a barazanar da Rasha ke yi wa Ukraine. Kalaman shugaban na zuwa ne yayin da ake ci gaba da tada jijiyar wuya tsakanin hukumomin Moscow da na Washington.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build up of its
Ya ce muna ci gaba da nuni da cewa bin tafarkin diplomasiya shine abu mafi a'ala. Amma Rasha ta ci gaba da tara dakarunta a kewayen Ukraine. Mu a shirye muke mu tunkari duk abin da zai faru. Hukumomin Washington dai na zafafa kalamansu ne yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke ci gaba da tura dubban dakaru a kusa da iyakar Ukraine. Ba wai a yankin kasar ta Rasha kadai ba, amma da cikin Belarus. Fadar White House ta ce dakarun Rasha sama da 1,500 ne suka kusa yi wa Ukraine kawanya. Ita dai Rasha tana adawa ne da yunkurin da Ukraine din ke yi na shiga kungiyar tsaro ta NATO, inda ta kira ga Amurka wacce ita ce jigo a kungiyar da ta hana Ukraine din shiga kungiyar. A ranar Litinin, babbar jami'a da ke wakiltar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta kira ga kwamitin sulhu na majalisar da a tattauna lamarin a bainar jama'a, bayan da aka kwashe watanni ana tattauna batun cikin sirri tsakanin Amurka da Rasha.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous.
Tace yayin da ake fuskanta a yankin nahiyar Turai na bukatar daukan matakan gaggawa. Kuma yankin na cikin hadari. Matakin da Russia ta dauka akan Ukraine ya sabawa matsayin dakacin ma a matakin Majalisar Dinkin Duniya. Wannan lamari barazana ne ga zaman lafiya kamar yadda kowa zai iya gani.
Clear and consequential a threat to peace and security as anyone can imagine.
Sai dai ba tare da bata lokaci ba. Jakadar Rasha a Majalisar Vasali na Benzia ya mayar wa da Greenfield din martani.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провоцируют.
You want it to happen. You're waiting for it to happen. As if you want to make your
Kici kuna so ya faru ne, wato yaki. Kuna kuma jira ya faru. Duk da cewa mun sha yin watsi da wannan zargi na yaki. Kazalika hakan na faruwa ne duk da cewa babu wasu kalamai daga wani dan siyasar Rasha. Wani fitacce a kasar da suka nuna barazanar mamaye Ukraine.
Of any Russian politician or public figure over all of this period has been made.
To kasancewar yankin nahiyar Turai cikin yanayi na kwanciyar hankali abu ne da Amurka ke muradin gani. Kuma sama da dala miliyan 200 da Amurka ta tura wa kasar ta Ukraine, wacce ba mamba bace a kungiyar ta tsaro ta NATO, na daga cikin alamu da ke nuna yadda ta kuduri aniyar cimma wannan buri. Angela Stend mai sharhi ce kuma jami'a a cibiyar Brookings Institute.
It's not only ideology, it's security. It's, a system of alliances.
Tace ba batu ne kadai da ya shafi akida ba, batu ne da ya shafi tsaro. Wani tsari ne na kawance na kuma tabbatar da zaman lafiya a nahiyar Turai, wanda muradi ne na Amurka. Saboda haka ba wai akida bane, batu ne da ya shafi iko na siyasa wanda ke da alaka da kare yancin yanki da cin gashin kai.
Which do have to do with territorial integrity and sovereignty.
A halin da ake ciki, dangantaka tsakanin Rasha da China ta ƙara ƙarfafa. Hukumomin Beijing sun taɓa nuna adawa da Rasha ta mamaye ƙasar Georgia a lokacin da China take karɓar bakuncin wasannin Olympics a shekarar 2008. A kuma wannan mako ne babban birnin na China zai karɓi bakuncin gasar wasannin na Olympics din da za a fara. Yayin da Amurka take kokarin ɗaukan tsauraran matakan saka takunkumi akan Rasha. Watakila hamada shugaba Putin da kansa. Hukumomin na Moscow za su buƙaci goyon bayan China idan har suka mamaye Ukraine. Masu shari'a sun ce wannan mataki ne da zai faru sani a hankali yayin da gasar wasannin Olympics sun ke gudana. Hukumomin Washington kuma suke yi wa takwarorinsu na Moscow tunin cewa akwai mummunan sakamako da zai iya biyo baya idan suka mamaye Ukraine. Andrew Lohen, mai sharhi ne kuma jami'i a cibiyar hudda kasa da kasa.
If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States
idan Rasha ta shiga Ukraine, matakan takunkumi da Amurka da sauran kasashe za su dauka a kanta, zai tirsasa ta yin kawance da China, wanda hakan zai mummunan tasiri akan tattalin kasar ta Rasha a ƙarshe. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da Daniel Brown, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.